Et la musique, on
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makiri. Da safiyar jiya Juma'a ne aka sako wasu mata 49 da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a farkon wannan mako a wani gari dake kusa da Maiduguri a jihar Borno a Arewa maso gabashin Najeriya, bayan da wani jami'in hukumar jihar ya biya kuɗin fansa, inji wani shugaban jama'a a yankin, da kuma mata biyu a cikin waɗanda aka sako. An sace matan ne a gonakin su da safiyar ranar Talata a ƙauyen Shuwaika wuri dake wajen birnin Maiduguri. A cewar wasu mata biyu da aka sako da suka nemi a sakai sunan su, suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ɗaya daga cikin matan ta ce a cikin dare ne ƴan Boko Haram suka sake su saboda sun ce iyalansu sun biya abin da ake bukata na kuɗin fansa. Yayin da masu ikirarin kishin Islaman suka buƙaci a biya naira miliyan 3 na kuɗin fansa. Matan waɗanda galibi talakawa ne manoma, an sako su ne bayan da wani jami'in gwamnatin jihar ya biya maharan naira miliyan 1 biyo bayan tattaunawar neman sake su, inji wani basaraken yankin wanda bai so a ambaci sunansa ba saboda ba shi da izinin yin magana da Reuters. Ga dukkan alamu, yanda ake gudanar da yaki a Ukraine ba shi da muhimmanci ga masu jefa ƙuri'a a Amurka, kamar tattalin arziki, kiwon lafiya, sha'anin 'yanci rani, batun zubar da ciki da wasu batutuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai damuwa game da barnar da yakin ke yi, lamarin da ke tunasar da masu jefa ƙuri'a a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Republican, inji Christopher Borick, daraktan cibiyar nazarin ra'ayin jama'a ta jami'ar Muhlenberg a jihar Pennsylvania. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin ayyukan jarida ta AP NOG ta gudanar a watan Janairun shekarar 2023 ta nuna cewa kusan shekara guda bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022, goyon bayan Democrat ya ragu daga kashi 71 cikin 100 zuwa kashi 63 cikin 100, yayin da goyon bayan Republican kuma ya ragu daga kashi 53 cikin 100 zuwa kashi 39 cikin 100. Amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 60 ga ƙasar Ukraine tun farkon mamayar Rasha. Hakan ya hada da sama da dala biliyan 43 na taimakon soja. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya gargaɗi shugabannin kamfanin sojan hayar Rasha Yevgeny Prigozhin da Dmitry Utkin da su lura da yiwuwar barazana ga rayuwarsu, kuma ya dage cewa mayakan Wagner za su ci gaba da zama a Belarus. Da farko, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin murƙushe yunkurin Prigozhin na watan Yuni, inda ya kwatanta lamarin da rikicin lokacin yakin da ya haifar da juyin juya hali na shekarar 1917. Amma bayan sa'o'i aka kulla yarjejeniyar ba Prigozhin da wasu mayakansa damar zuwa Belarus. Lukashenko, wanda ya taimaka wajen kulla yarjejeniyar, ya yi amfani da salon kalaman gidan yari jim kaɗan bayan kisan gillar, inda ya ce ya lallashi Putin kada ya hallaka sojojin hayar da aka lissafa a matsayin fasinja a cikin wani jirgin saman farin hula wanda ya haɗari a ranar Laraba a arewacin Moscow. Prigozhin, a cewar Lukashenko a jiya Juma'a, so biyu ya yi watsi da damuwar da shugaban Belarus ya nuna game da yiwuwar barazana ga rayuwarsu. A ƙarshe, jirgin ruwan Ocean Viking da ke aikin ceto a kan teku ya ceto bakin haure 438 da suka fada tsaka mai wuya a kan tekun Mediterranean a cikin kwanaki biyu da suka gabata, kamar yadda kungiyar da ke tafiyar da shi SOS Mediterranean ta sanar a jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lau ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Lau ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Tabaraka zan faɗi sunanka a duk lamarin da na tunkaro. Ka bayyana kima a dukan baiti da yau na nufashi na jejjero. Ka sa ta zamo zaki ya zama a gundukanin mai sauraro. Abinda ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa.
Ilahu ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Ka ƙara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa. Muhammadu tare da alayan gidansa gami da sahabbawa. Da duka iyaye malamai waɗanda ka ba su dubun baiwa. Da duk manazarta harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Ilahu ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Ina salama a gare ku duka da manya da yara maza mata. Ku zo ku ji zanye batun yaran da yayi wa duk yare rata. Batu bisa Hausa da yau ta zamo abin faharin duka ɗan gata. Kudu da arewa gabas har yamma an riƙe Hausa da gaggawa.
Ilahu ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Cikakken yare mai asali da tarihi na tsaye zurfi. Da ya kafa taiwoyi a ƙasa da ɗabishiya ta satai ƙarfi. Akwai hikima a ciki na saka na kalmominsa akwai kaifi. Akan ga ya tashi a yau duniyar mu yara ratsa gidan kowa.
Ilahu ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
Abin sha'awa harshenmu na Hausa ya haɗa duka abin nema. Akwai kyawawan al'adu a Hausa gami da halin girma. Da girmama kowanne jinsi gami da rufansa hannun dama. Akwai mu da kara ga ladabi da jure rashin haƙurin wawa.
Ilahu ka taimake harshen Hausa hantsile ga gidan kowa.
A Hausa ake samun lafuzan da za a iya su cikin sauƙi. A wallafa labaran hikima a yau hudu ba har waƙoƙi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na gwamnati an tashi lafiya.
Lafiya ga lau alheri ya wuri
na lafiya lau na ga kai ba kuwa a wannan gaura.
Kware kuwa.
Ba kuwa ki tashi lafiya.
Kware kuwa.
Muna da tare da ba kuwa abokiyar aiki a washeri to da fata ke ma kin tashi lafiya.
Haka.
To baba muna kamar yadda muka ji a muna da babba kuwa.
Ga kuma bakuwar rana.
Yawwa ga kuma bakuwar rana. Yawwa. Ita wannan bako Hausa sabili da haka ita ma za mu ji mai take tafe da shi. To amma kafin nan kamar yadda muka saba bare mu mika gaisuwa ta alheri za mu fara muna da auren raki da za a yi a wurare daban-daban. Bare mu faro a Najeriya a Kaduna inda iyalan Alhaji Gide malumfashi da na Alhaji Musa Usman na Radio Najeriya Kaduna murnan daurin auren ƴaƴansu da za a yi wato ƴaƴansu Tahir Lawal da kuma Amina Musa Usman wanda aka fi sani da Ummi za a yi wannan auren ne mako mai zuwa wato a 2 ga watan Satumba kenan. za kuma yi ne a masallacin Hayya Road dake Kaduna da karfe 1 na rana to Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma wannan sakon tayi murna zuwa ga Hajiya Maryam Indimi da angonta Yakub wanda aka daura auren su a sati biyu da ya wuce to muna addu'a Allah bada zaman lafiya da zuri'a tayi ba a cikin wannan lokaci ne kuma mahaifinta Dr. Muhammad Indimi shi ma yayin bikin ranar zagayowar haihuwarsa yayin bikin zagayowar ranar haihuwarsa
biki iri-iri kenan
eh haka manya-manya kuma
yawa
to muna addu'a Allah ƙara wa baba lafiya da ƙarin shekaru masu yawa da albarka
amin summa amin to sai kuma gaisuwar ta'aziya baba ina mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki wato wurin aikin mu gidan radio na da talabijin da radio na jihar Plateau PRTVC da aka fi sani mun yi rashin daya daga cikin tsofaffin ma'aikatan wato Dr. Nancy Katu Ogundimu wanda Allah ya mai rasuwa ranar Alhamis sai kuma Mrs. Omo Sikiola Ifinayi ita ma ranar Alhamis din ta rasu sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mrs. Yelwa Samuel Kunyo domin rasuwar mahaifiyarta to Allah ya ba mu jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen
amin subhan amin to sai kuma ta'aziya zuwa ga wakilin mu Alhaji Ridwan Abbas kuma sarkin unguwar Fadama kenan dake Accra na rasuwar babban yayansa Muhammad Muktar Abbas wanda aka fi sani da Apapa wanda yayi aiki a Castle Osuwa to tsohuwar fadin shugaban kasar Ghana kenan tun daga lokacin jamhuriya ta biyu a Ghana zuwa zamanin mulkin tsohon shugaban Rawlings to Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ba dangi hakurin wannan rashi
amin summa amin kuma jiri a Ghana ai a baba karaman zango ne sai wato bari mu faro a Nigeria
da kike kai Niger ki ta kasu
haka to bari mu faro a Niger din dan mazan dawo
ki ba zaki bari
wato bari mu faro a jamhuriyar Niger bari mu nika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Yakubu mai alfi garin Badaraka jihar da magaram a jamhuriyar Niger wanda yace a mika mishi gaisuwa da kuma sada zumunci da Ahmadu Rufa'i Tawalala da magaram sai Alhaji Ahmadu Wanzam garin Malam sai Malam Jafaru Badaraka da Mudaha Dogari Badaraka da Dayyabu Makeri da Rabe mai caji da zan ta so kai ta cewa Badaraka amma na ci gaba amma kanka ce
dan
ai shine da Buhari Alhaji Sale Badaraka sai Sanusi Madatai da Isu in wai tudu da mamman Sani Dauda sai Isu Madatai da Sani Dau Alaska sai Badamasi dan Dumumuge Allah ya saka ne ko sai babaye Siliya da Nazibi Ibrahim da Haddadi mai kwafiyatu tofa da Hadidi mai kwafiyuta computer ne koya ne
computer ina ne yake so yuro
kila da Hadafi mai computer ne kila haka ne da kuma Iliyasu Yakubu Digawa sai Ali Sarkin Yaki Nima da kuma duka mu ma'aikatan sashi Hausa to muna godiya kwarai da gaske to ban daga jamhuriyar Niger nan da nan na tsallaka makwabciya a Najeriya inda muka je jihar Katsina muka sami wannan gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Usman Malika mai ruwa runtuwa da Failu dan Ladi Mahuta sai Alhaji Shafi'u ba dawaki inuno da injiniya Alhaji Bilyamunu Muhammad sai Albaba Famamet sakatare da Hajiya Abu yar Fulani dake kofar Soro da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya da Hajiya Sa'adatu Kasim Abubakar Iya dake unguwar Guruba Road Katsina sai Bello Bello da Mari dake Radio Nigeria Kaduna da Tahiru Dan Karo Rafin Dadi director shirye-shiryen gidan Radio Jihar Katsina da Wasila Yusuf Goron Gida dake radio kana ji ai kana ji wannan din yan jarida ne
Allah
sarki yawa dake radio Alfijir FM Katsina sai san baba Ali Direban J5 garejin Mando Kaduna da fatar an tashi lafiya
sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da ta ranar Hausa
yawa
da ta zuwa ga ainihin yake cewa
to barka da ranar Hausa ma ban maka barka sosai ba
barka ka dai shi muke Allah maimaita mana
abin suba mun
wanda na cewa gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan VOA Hausa da ƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da Mahmud Salu Kauran Namoda da ƴan baban Yusra Gusau da Baffa Haruna Bajuga da baban gida Buba Fajiwa da fatan duk sun tashi lafiya sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau to sai kuma wannan dake cewa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Hajiya Amina da kishiyarta matan Alhaji Suleiman Yashi Bajuga da Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo tashar mota Bajuga da matan Malam Malam mai zane hula sai kuma matan Alhaji Umaru Bata Bajuga da Amina da Fatima da Aisha da matan Sani Bajugo sai kuma Aunty Grace Alheri Abdu
da matan
Kwaraikwa da matan Hassan Albasari Fataskum da kuma Hajiya Gwammake kadai gayya
ta babu
makeni OE Hausa God wannan ba ya kamata sake
dauka a karan da me aka ce
wai da Hajiya Gomma ke kade gayya ta baba Yakubu Maike
Ode
Hausa Gada
biyo ya Hausa Gada ai ko an yi ta
wannan dole a karanta
ai kuwa
yawa da kuma matan BOA Hausa da fatan
to hawa tana ji ta karba musu gaisuwa
eh kin karbi a madadin sauran matan
tun da kira nan zanne
haka tace da fatan duk za ku tashi cikin koshin lafiya amin sako daga Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Hajiya Mai Riga ta Alhaji Bala Abba dan Masalin Odugo
to madalla kamar yadda muke fada kullum baba komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ta dinga daka bari mu garza ya kasar Ghana inda zamu dire da wannan wasika dake hannuna da ta fito daga hannun Zaradin Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra Ghana yace yana so a mika mishi gaisuwar fata alheri da zumunci zuwa ga Atiku dan Yarbawa Rimawa Barbarejo da Tukur PMC Rimawa sai Ali Sarkin Yaki Nima da Imrana Madaha Baku ka san Madaha Baku baba
eh wato Madaha ne mai yabon mai waken yabon Annabi amma dan garin Baku ne
ai to sai kuma Nafisa Haruna Ijura Sabon Layi Jihar Ashanti da Sharifa Sule Ijura Sabon Layi shima Jihar Ashanti sai kuma Nana Farida Ababu Kumasi Ababu
kwarai kwa
sai kuma Farida Ababu Kumasi ah kai kana gari an kake ka gida kana ta aje
ina kallon wurin
ah kwai ce na yawa sai da kuma Jamila Ibrahim ne zango yace da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da fatar an tashi lafiya so muna godiya kwarai da gaske Baba, yeah, abin nan yau a filin labari ba labari zan ba kaci tuka ci zan muku tunda wata ta kusura ta shigo.
To,
yawa. Wai yawa, eh wai aka ce wai ba a cikin wayannan mutane 10 abokai ne su 10.
To,
a cikin su nan wane ne yafi shashanci?
Oh, dan neman ci.
Yawa, to, yanzu ku har 10 fa zan ga muku a cikin su nan wane ne yafi yafi wauta inji mai rubutu
to
wai Hawwa da Bakano ne da Bakano wanda wai yana shi likita ne yana aikin asibiti to shikenan wai sai ta da mara lafiya daga bacci wai musamman domin ya bashi maganin bacci wannan da lokacin bada magani shi sai ana kwasha asibiti ana round kowa an sa lokacin da za a bashi magani kaza magani kaza to shi wannan bai bacci shine ya Allah an bashi bacci da likita ya zo sai ya tashi shi ya bashi maganin bacci don ya samu ya bacci na Bakano kenan sai kuma ba sakwace wai wanda yake yi wa shuka ban ruwa a daidai lokacin da ake tattara ruwan sama eh wai ya fesa turare a jikin sa a daidai lokacin da zai dauki hoto wai da niyyar cewa idan aka wanko wannan hoton zai samu hoton yana ta kanshi
cewa wuta na gama
to sai kuma sai garin ku Kaduna da kika fito Hawwa to wai shi kuma dan Kaduna shi da wani ya sanya radio a fridge wai domin ya saurari full music ne saboda yawa da radio ne san yi motsa wanda zai irin cool music da yawa
anya dan Kaduna ne ko
dan Kaduna dan Kaduna ku dan Kaduna ne
mara gama na cewa
to sai kuma Umma Faruk da dan Kevin shi kuma dan Kevin wai ya ci abinci ne a hotel shi ne ya tsaya ya wanke kwano kafin wai wannan irin mazan nan ne masu tsafta
eh
masu ka ina tsaman irin su mata ke san aura wanda zai je hotel kuma ya ci abinci a bashi ya je wanke kwano sai kuma babbar bare Hawwa wanda shi kuma ya tsuguna zai gaida sarkin garin su lokacin da ya gaishe a talabijin a wurin wani taro saboda tsananin girmamawa yawa to sai kuma dan Bauchi Abdulwahab shi kuma dan Bauchi wai ya sa aka ta imishi irin goge takalmi din nan da yawa ya biya aka go yawa aka goge musu takalmi saboda wai zai dauki passport abin da yawa passport na a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a rage miki saboda zai dauki passport
ido
wanda kafa ma ba za a nuna ba sai ce da sai kuma bakatsi ne nan wanki har yanzu to Haruna Muhammad kace da shugaban muryar
jama'a
eh wa muryar jama'a sai kagaru ku shi bakatsi ne yana tafiya ne sai ya tintibe da wani abu ya a cikin duhu sai ya sa hannu ya dauka da ya dauka ya shiki da hancin cike jika shine sai ce ai ko ya ci sa'a yace wai alhamdulillah tunda ban taka ba ya ji mu da ni so godiya suka da bai taka ba ai ban da mama ban da mama
ya
yaro fa sai kuma dan gashuwa shi kuma dan gashuwa ya je yana da katin irin wannan katin da ake jaran kuɗi ba na banki so kafin ya tafi da aka ba shi katin wai saboda kar kar ya bankare ko kuma ya ruwa ya binne sai je ya laminating ya sa irin wannan ledan da ake a rubbe shi sosai tukune ya je
ba shi kariya
yawa saboda ya ba shi kariya ya je yayi ya ci kuɗi da farko ma da ya ki shiga kana yi kowa yana abunan ya tara layi abun ya ki nuna mishi lamba gadin shi ya fita to a cikin waɗannan mutanen guda goma wane ne ya fi wauta
so ya kuma ba san kai a gaskiya sai in ga wannan da yake din nan zai dauki hoto kuma ya je yana
to ta Abdulhaf dan Bauchi kenan
gaskiya dan Bauchi na sai ni ke gano
sai ta hannu ta kai shi yake ja da aya alhamdulillah ba ta ka ba kaji dan ga ruku baba ka ko wanda kake wanda ka saba
ni kusan tudani na ya so ya daidai da nata amma wanda ya tayar da mutum yana bacci
ba Kano likitan Kano kenan
kai karshe
kila daga nan zai can to wanda shi ba san kwace fa wanda bari a tabo su na sanyin na shi kuma da ake tafka ruwan sama fa ya je tsebo ruwa a rijiya dan ya ba fulawa ruwa
gaskiya to bari mu san inda ka wannan ai ba wuta bane
ayo son fulawa dai kate
ba ma san fulawa ta abin nan ba saboda dai ina ga yayi tunanin cewa ruwan sama ya hadu da wanda ya zuba sai kila ma a samu wani launi da
ko kila ba a duba ruwan da shi ya kawo ba akwai dan wasu aikin da dai ne
a sai a dauke ku lauya a sai da sanyi da ya dauke ku lauya ai shi yasa aka ce da yake ranar Hausa ce bari a Hausa ce a na'a ga
ai kwa ai
Hausa ta kare a rasa na ga malam Badru mun la daga mana hannu sabili da aka tura su da burki nan yanzu a madadin
Bawa Sharif
da
Baba Yakubu Maki
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aika mana da sakonni ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.